da sanyin safiyar Litini aka soma wani atasayen roro shi daruruwar gine-gine dake kurkusa da layin Dogon Akra zuwa Tamadumin kiyaye hanyar Dogon daga harkar mutane. An soma atasayen ne daga Graphic Road ya ratsa kwamin kuma sai zuwa Aveno da Tesano yana nufatar Harbor City tema. Su mazauna wuraren nan suna ta kokarin tattara nasu inasu yayin da mashin ruru sa gine-gine ke lalata musu matsugunan su, yayin da wasu suke roƙon gwamnati ta samar musu sabon matsuguni, wasu na sukan cewa ba a sheda musu za a yi wannan rusau ko da yake sun aminci mazaunin nasu bai dace ba. Abinda ya sa na kama daki nan saboda biyan kuɗin daki a nan yana da sauki ba kaman sauran wurare ba, inda ake biyan cedi 4,000 cedi 3,000 zuwa nan kimanin wata 2 zuwa 3 kenan. Amma fa na yi mamaki ban taba ganin haka ba.
Don't just come to us and say we should go. In fact, we should go, we should have some place and prepare some other place for us to go.
Kar kurun ku ce mana mu tashi, mu tafi ina? In kun ce mu tashi, ku nemar mana wurin da za mu mana. Kar ku ce mu tafi, ba mu da wurin tafiya. Wannan aikin shedan ne. Sai dai kamfanin na jiragen kasan ya ce duk abin da suke fadi ƙarya ne. Maganar rusau ya taso ne bayan sun yi kunnin uwa shege suka kekashi ƙasa suka kitashi.
We are doing the demolition because the human activities along the rail line affect our tracks.
Muna gudanar da wannan rusau ne saboda harkokin mutane kusa da layin Dogon na shafan taragunmu, don haka tilas mutane su koma baya. Mun shagaya musu su koma baya sun ki. Ministan sashi ya faddakar da su, ma'aikatan kamfanin sun fita suna sanar da su tare da kira gare su koma baya amma sun ki. Abin dai takaici, an tsallake wasu gine-gine yayin rusau, misalin wata mashaya da ake zargin na wani soja ne. Hakan ya jawo suka ainin.
Why did they destroy us, some people goods and less some people? I don't understand.
Me yasa aka rusa gine-gine aka bar na wasu? Ban fahimta ba, ban gane ba. Hakan na nufin wasu sun fi karfin a rusa kayan su kenan. Na kasa fahimta. Su dai ma'aikatar kamfanin jiragen kasan sun ci gaba da aikin su na jira layin Dogon yadda za a samu tabbatar da zirga-zirgan jiragen fasinjoji daga Accra zuwa Tema. Ridwan Allah Muktar Abbas, Sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.